shi kawai a dade zaku sha kallo in rayya dade kai wasu gayu ne a Abuja kadan kadan suka zo ta jiki na ashe ashe yan bariki ne yanzu komai ta rikice an yi fito kuma mun ga kallon su yan ƙarya ne abin da suke so sun iya ladabin kunkuru da su samu sarari sa gudu
Oh Lord of mercy, I got some faith in my devotion. Oh Lord of mercy,
Allah ka yaye mun radadi.